dan babba dan babba shine Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim shine babba dan babba dan babba dan babba wato wannan shi ake kiran sa a balaga istitba'i kuma ana kiran sa takariri dangane da cewa an maimaita wancan na farkon innamal karimu to wannan shi ake kira takariri musayin da Ibn Hajjata ya fada a cikin badi'iyarsa takariru madhi halafi za'idil karami ibn za'idil karami ibn za'idil karami to shi annabi ne ubansa annabi kakansa annabi kakan uban ma annabi an karɓa a cikin hadisin Anas ibn Malik haka annabawa suke idanunsu tana bacci amma zukatansu ba ta bacci an ruwaito cewa annabi Sulaimana ya kasance tare da duk abin da aka bashi na daga sarauta baya iya daga kansa baya iya daga ganinsa zuwa sama don tsoron Allah da kaskan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi Sulaimanu ya kasance yana ciyar da mutane abinci iri daban-daban masu daɗi amma shi in ya tashi sai ya ci gurasar da aka yi da sha'ir an yi aike zuwa gare shi Ubangiji ya yi aike zuwa ga annabi Sulaiman ya wanda yake kan gaba cikin masu ibada ga Allah ya wanda yake dan tafarkin masu tsantsani wato ubansa mai tsantsani ne shine annabi Dawudu tsohuwa ta kantare hanyar annabi Sulaimanu alhali yana tafiya bisa iska tare da rindinarsa ya umarce iskar ta tsaya ya duba tukun ya bincika ya ga me ya dami ita wannan tsohuwar me yasa ta tare shi sannan in ya gama biya mata bukatar ya ci gaba da tafiyar an ce da annabi Yusufa me yasa kake jin yunwa gashi gaba ɗayan taskokin ƙasar Misra na hannunka kai kake kula da komai a ƙasar Misra me yasa kake barin kanka kana jin yunwa bisa wannan hali sai annabi Yusuf ya ce ina jin tsoron kada in ƙoshi ya zama manta da wanda yake cikin yunwa Abu Huraira ya ruwaito Allah ya dagare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sauƙaƙe alƙur'anu ƙur'ani ga annabi Dawuda wato a sanya ƙur'anin ya zama ƙur'anin shine na ibul fa'il ya fi daga asa jari da majarorin ko da yake aka din ma ya halatta wa qabilun min darfi aw min masdari aw harfi jarrin bin ya batin hari wala yanubu ba'ru hazi in wuri in warat fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid sai ko bisa wato kamar fadin mawaki lam yu'na bil aliyyi illa sayyida ko wato qira'ar Abu Ja'far li yujza qauman bima kanu yaksibuna to ya kasance yana umarni da dabbarsa wato an sauƙaƙe karatun zabura ga annabi Dawuda ya kasance yana umarni da dabbarsa a ɗora mata siddi ya karanta zabura kafin a gama ɗora mata siddin wato ya sauke zaburan nan take kafin a gama ɗora mata siddin ma wala ya kulu baya ci illa min amali yadihi sai ko daga aikin hannunsa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kuma irin wannan wato wirasar ta abu domin duk wani abu da aka bayar mu'ujiza ga annaba wanda suka gabata sai ya zamo an bada irin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a bayyana a gare shi ba to za a bayyana a cikin al'ummarsa domin duk wata karama da ta bayyana cikin al'umma annabi to mu'ujiza ce gare shi wal karamatu minhum mu'ujizatun hazaha min nawalikal awliya to sai zama aka samu waɗansu cikin wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da su ma aka hore musu qur'ani wani a raka'a daya a raka'a wutri ba indi ya gama tsayuwar daren fa amma ya tashi kawo wutri sauke qur'anin yake a wannan raka'a yanda ma rabi dan tinke ke fada ne كم هتمت القرآن ليلا تجري في ركعة الكامل قبل الفجر ده واسوكو قرآني تكي قدانا ركع الوان ده كاملي كافن هدو والفجر zai wutiri duk tsayuwar nan ta dare yayi amma ya tashi yin wutirin kuma ya sauke Qur'anin gaba daya a wutirin nan to wato wannan mu'jiza ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka bayyana a hannunsa karama ce gare shi amma mu'jiza ce ga Annabi irin mu'jizar da aka bayar ga shi Annabi Dawud da ta cewa ya ce a dora siddi kan dabbarsa kafin a gama dorawa shi ya karanta zabura ya sauke قال الله تعالى ولا ياكل النبي داوود ya kasance baya wala yakulu ya kasance baya ci illa min amal yadihi sai ko daga abin da yake da hannunsa sai ko daga aikin hannunsa قال الله تعالى ubangiji tabaraka wa taala yace wa alanna lahul hadid an yamal sabigati wa qaddar fi sardi wa amal salihah muka tausasa bakin karfe gare shi muka ce mishi ka aiwatar da sulkuna masu cikakken saka ka gwargwada a tsarin sakar tasu yanda za ka saka su to annabi Dawud ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya kasance ya roki ubangijinsa ya azauta shi aiki da ya bashi aikin da zai ringa yi da hannunsa wanda zai wadatar da shi daga daukan kome a kudin jama'a baitul mali manzo sallallahu alaihi wasallam yace salatu dauda ba daga baya ba ya zama bawa Allah ya bashi sana'a amma da ya samu baitul malin a hannunsa ba zai iya komai da hannunsa ba sai dai ya diba daga baitul malin kawai yace ba tare da yayi komai ba mai wa mutanen komai ba amma ya debe dukiyar tasu ya cinye gashi Allah ya hore masa sana'ar da zai da hannunsa abinda zai iya abinda zai iya amma ba ruwansa da wannan ga baitul mali ya samu wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abu salatu lillahi mafi soyayya sallah ga Allah salatu dauda irin sallar da annabi dauda yake wa ahabu siyami lillahi mafi soyayyar azumi ga Allah irin azumin da annabi dauda yake annabi dauda ya kasance yana raba dare gida shida ya dauki kashi uku dai da farko ya bacci sannan kuma ya dauka shi biyu ya tsaya ya raba ya rabin daren sai ya bacci sannan kuma sulusi ya tashi ya ta ibada sannan in ya gama wannan ibada kuma ya sake bacci sulusin dare kashi daya cikin shidan nan wato ya gama daren nasa yana kasa shi gida uku kenan kashi biyu ya bacci kashi daya ya ibada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce mafi soyuwar ibada ta daraga Allah gurin Allah subhanahu wataala waye su mu yau Annabi Dawud ya kasance yana yin azumi yau sai ya sha gobe jibi kuma ya saki azumi gata ya tashi ba azumi haka yake dai in yau ya azumi to gobe ko sha zai in kuma yau ya sha to gobe azumi zai ya kasance wato wannan azumin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine mafi soyuwar azumi na nafila ga Allah subhanahu wataala mutum bai dawamar da azumin ba bai azumin nafila jiya yace yau ma azumin nafilan zai ba bai kuma bar azumin jiya ba yau ma yace ba zai azumin ba a'a wa kana yalbasu sufa ya kasance yana sa tufafin gashi yana shimfida fata mai gashi a kasa ya kwanta a kai yana cin gurasar da yake an yi ta da shi'ir wanda da gishiri kawai da tokar ta ma ba a gama kankare tokan ma ta jiki ba yana cuɗanya abin shansa da hawaye saboda yawan kuka ba a taɓa ganinsa yana mai dariya ba bayan abin da ya afkuna daga gare shi ba a taɓa ganinsa ya ɗaga ganinsa zuwa sama ba dan jin kunya daga ubangiji azza wa jalla annabi Dawud bai gushe ba yana mai kuka matukar rayuwarsa an ce annabi Dawud yayi ta kuka har sai da ya zama ciyayi sun fito daga inda hawayensa yake gudana a kas har hawayen ya zama ta riƙe rami ta riƙe kwari a kudu kukinsa saboda yawan gudana ta har ya zama wajen ya yi rami wani kawai aka ruwaito kuma
kana ya haruju mutanakkara
mutanakkiran cewa annabi Dawudu yana fitowa ya boye kamarsa bisa boye kama ya boye kamarsa ba za a gane ba yana kokarin ya san me yake yi me mutane suke gani a cikin abin da yake yi in ya bincika sai ya ji kowa dai yaban sa yake sai ya kara kaskanta kai an ce da annabi Isa alaihi salamu inda a ce ka riki jaki za ka ringa hawa ai da yafi ma tunda kana yawan tafiye tafiye sai annabi Isa ya ce na fi girma ni ne mafi girma wajen Allah daga ya shagaltar da ni da jaki daga ya shagaltar da ni da jaki ashe su dewa wasu bayin da ake hore musu waɗansu abubban na jin daɗi a duniya ba komai bane dan rashin girmansu ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin su dewa wannan jin daɗin na duniya zai shagaltar da su da suna da girma wajen Allah da ba a ba su wannan jin daɗin da zai shagaltar da su ba wa kana yalbasu shara annabi Isa ya kasance yana sa tufafin da yake da gashi aka yi yana cin bishiya yana cin ganyen bishiya ba shi da gida duk inda bacci ya riske shi anan zai bacci duk inda bacci ya riske shi nan zai a ce masa almajiri shi ne mafi soyuwar sunaye zuwa gare shi an ce annabi Musa alaihi salamu yayin da ya gangare ruwan nan rijiyar nan ta Madiyan ya kasance ana ganin kore-koren mabunkura ƙasa a cikinsa saboda rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa annabawan da suke gabana akan gama ɗayansu da talauci da damuwa wannan abin da aka ba su aka gama su da shi sai ya zama ya fi soyuwa zuwa gare su daga ku a yi muku kyauta a yi muku abin da kuke so wanda yake wato ya tsaya ya san Allah subhanahu wa ta'ala haƙiƙanin sani to duk abin da Allah ya gare shi a haƙƙinsa sai ya zama daidai ne sai ma ya fi san sai ma wani lokacin ya fi san wato tsananin domin yanda mai hikamu yake faɗa so dewa akan yi buɗi gare ka a halin da aka gama ka da tsanance-tsanance da wahala fiye da buɗin da ake ma a halin da aka gama ka da ni'imomi saboda tsanance-tsanancen nan dai da ni'imomin kamar iyaye ne da ƴaƴa na wato ta fuskar majazi ga bawa tsananin da akan hada bawa da shi kamar iyaye ne majaza ni'ima kuma da ake bayarwa ga bawa kamar ƴaƴa ne saboda tsananin zai sa shi ya abu dole yanda uba zai ce kai abu dole ko uwa ta ce kai abu dole tsanani shi ma sai ya sa ka kai abu dole kaga ya zama uba kenan ta nan ko ya zama uwa ta fuskar majazi kamar yanda kuma zaka sa ɗanka ya abu yanda kake so to haka ni'iman ma da Allah ya yi ma zaka sa ta ta abun yanda kake so in ka fidda ni'imar sai ka ga yanda kake so amma duk ashe ni'iman nan ya ce kamar ƴaƴa ne shine ya kawo ma bayan da ya gama kawo wannan ya ce a ba ukum wa abna ukum la tadaruna ayyuhumu aqrabu lakum nafa to shi yasa su suka fi san wannan din duban cewa so dewa abinda yake samuwa ta fuskar tsanance-tsanancen da walta-walcen ya fi wanda yake samuwa ta fuskar ni'imomi amma asali dai duk ɗaya suke idza kanat al-aqdaru min malik al-mulki fasiyani indi ma yasuru wa ma yubki to
qala isa alayhi salam li hinzirin lak yahu
annabi isa alayhi salam yace ga wani alhinzir da ya gamu da shi ku ce lafiya ku ce lami lafiya aka ce da shi me yasa kai wannan maganar sai annabi isa yace akarahu ina kin an awwai da lisani in saba wa harshe na almandika bisu in furici da abin da bai dace ba mujahidu ya ce abincin annabi ya kasance ciyayi yake ci da ganyayyaki. Annabi ya kasance yana yawaita kuka saboda tsoron Allah, har hawayen ya riki magudani a kuncinsa, a kudu kukinsa. Annabi ya kasance yana cin abinci tare da namun jeji domin kada ya cuɗanyi mutane. Dabari ya kaito ya karbo daga Wahab, Wahab ibn Munabbahin, cewa Annabi Musa alaihi salamu ya kasance yana jin inuwa ƙarƙashin wata rumfa, ya kasance yana ci a cikin wani rami na dutse, yana sha a ciki idan yana nufin ya sha, kamar yadda dabba take sha sai ya sa kansa ya sha. Idan kaskanta kai ga Allah saboda abin da Allah ya girmama shi da shi daga zantar da shi da ya yi, kuma wato haka ake so duk wanda Allah ya yi wa ni'ima, ni'ima ko ta duniya ko ta lahira, ya zamo ni'iman nan da Allah ya yi masa ta zamo sababin ƙara kaskanta kai ga Allah. Wannan shi ne alama cewa ana nufin kyakkyawa da shi da wannan ni'imar da aka yi masa, ba an masa bane dan ai masa istidraji. In aka ga bawa an masa ni'ima amma ni'iman nan da aka yi masa ta ƙara masa girman kai, to alamar cewa a tsoratan masa ko an masa ni'iman nan ne dan istidraji, dan a taimasa shigo-shigo, ana taimasa ni'imomin, shi kuma a maimakon ya koma ya gode wa Allah, ya kaskanta kai ga Allah, ya zamo ya ƙara girman kai ne. Labaran annabawa da manzanni a cikin wannan dukkaninsa abin rubutawa ce, sifofinsu a cikin cika da kyawawan tadodi da kyawawan surori da tadodi a basani ce mai shuhura, ba sai mun tsawaita da ambatanta ba. Ba kai ba cewa za ka waiwaya izuwa abinda za ka samu a littattafan sashen jahilan tarihi, jahilan masu da'awa cewa su masu tarihi ne, masana tarihi ne, ko jahilan masu da'awa cewa su malaman tafsiri ne, daga abin da yake ya sabawa abin nan da muka ambata ma. Abin nan da aka faɗa a nan, ka auna duk abin da wani malamin tarihi zai faɗa ko malamin tafsiri. In ka ga abin da shi wancan ya faɗa ya saba da abin da aka faɗa a nan, to ka jefar da maganar wancan malamin tarihin ko malamin tafsirin, ba gaskiya ba ce. To alhamdulillah. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To wannan fasali ne. Haƙiƙa mun zo gare ka Allah ya girmama ka, mun kawo ma daga ambaton ɗabi'o'i wanda suke a beban yabo da fifice-fifice masu girma da tadodin cika wanda suke makididdigiya, wa mun nuna ma ingancinta ga manzo sallallahu alaihi wasallama, mun jawo abin da akwai wadatarwa a cikinsa, min al'asari daga hadisai ausau, amma lamarin na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi yalwa daga abin da muka kawo. Ma watar wannan babin a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama mai miƙuwa ne na fadihin adillau, masu nuna hanya, masu shiryawa, suna yankewa koma bayan ƙarewarsa. Kogi na sanin keɓance-keɓancen manzon sallallahu alaihi wasallam, kogin sanin abin da Allah ya keɓanci manzo da shi, zahiru mai cikakken kumfa ne. Yawan gugan da za a zira a ciki don a ɗebo baya gurɓata wannan kogin. sai dai mu mun zo a cikin sa da abin da yake abin sani
ma aksaruhu fi sahihi,
daga abin da mafi yawan sa ya zo a cikin ingantaccen hadisi da hadisi mai shuhura daga littattafai, mun takaita a cikin wannan da kaɗan daga duka, mun kawo kaɗan ba tare da kawo dukan ba, mun takaita bisa ɗan tsotso daga abuwan da yake mai yawa.
Ra'ayina anna hatima hadhihi al-fusula bi dhikri hadith al-hasani
mun ga cewa mu cika wayannan fasalai da ambatan hadisin da sayyidina Hassan dan sayyidina Ali ya ruwaito daga dan Abi Halata domin zamowarsa ya tara kasiran abu mai yawa, min shama'ilihi, daga tadodin manzo sallallahu alaihi wasallama wa ausafihi da sufofinsa, saboda ya haɗar da jumla mai iswa daga tadodinsa da fifice-ficensa, za mu sada shi da fadakarwa wadda take mai taushi, za mu yi bayani a ciki bisa lafuzan da suke baki a wannan hadisin da abin da yake mai rikitarwa a cikin wannan hadisin. Husayn ibn Muhammad al-Hafiz rahimahullahu alƙali Abu Ali Husayn ibn Muhammad al-Hafiz ya mana hadisi, Allah ya ji kansa, karanta hadisin ne gare shi shekara ta 508, ya ce shugaba Abul Qasim Abdullahi ibn Dahir al-Tamimi ya mana hadisi a cikin abin da na karanta gare shi, Abubakar Muhammad ibn Abdullahi ibn al-Hasan ibn Saburi wa shaykhul faqih
Abu Abdullahi Muhammad ibn Ahmad ibn al-Hasan al-Muhammadi qali Abu Ali al-Hasan ibn Ali ibn Ja'far al-Wahshi,
wannan guda uku su ne suka karba hadisin a wajen su. To
haddathana Abu al-Qasim Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Huzai akhbarana Abu Sa'id al-Haysham
Haysam ibn Kulayb al-Shashi
akhbarana Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurata al-Hafiz,
wato Tirmidhi kenan wannan hadisin, Abu Isa ya kawo shi a Kitab al-Shama'il, Tirmidhi ya kawo shi a Kitab al-Shama'il nasa. To
qala haddathana Sufyan ibn Waqi'in haddathana Jumay'u ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ijli imla'an min kitabihi qala haddathani rajulun min bani Tamim min walad Abi Halata bint Hadijata ummul mu'minin radiyallahu anha yukanna Aba Abdullah ibn li Abi Halata anna Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala sa'altu khaliya inda ibn Abi Halata,
yace na tambaye halin dan uwan mahaifiyata, inji Hassan dan Sayyidina Ali, yace na tambayi dan uwan mahaifiyata shine Hindu dan Abi Halata, Hindu dan Sayyidatina Hadija ne, ta haife shi tun kafin ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta haife shi gidan Abu Halata. To
al-qari Abu Ali rahimahullahu,
to tahawili ya kawo anan, wa qara'atu ala shayhi Abi Dahirin Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn Huzada da al-Karjiyi al-Baqillani qala
wa jazala na Shaykhul Ajallu Abu al-Fali Ahmad ibn al-Hasan ibn Hayruni qala haddathana Abu Ali al-Hasan ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Shazana ibn Harb ibn Mihran al-Fadisi
qira'atan alayhim ya yadda da hadisin da na karanta, ya ce eh haka ne, ya karba hadisin haka.
Qala akhbarana Abu Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Yahya ibn al-Hasan ibn Ja'far ibn Abdullah ibn al-Husayn ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Ma'ruf ibn Akhi Dahil
al-Alawi
قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسيني أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسيني
يتونش موسى دين شاكي شدشي موسى ريرا دين جعفر الباكر دين جعفر الباكر أما شيء دون الناس علي واتو إسناء شريعة باسا لسافة سكين شاقب النوس سيشي وانا موسى دين سيني إسماعيل يا واخد أن الناس ما سوسك للسفا وإسماعيل ابن جعفر
قال قال الحسن بن علي
wato abin da yasa sake kawo wannan isnadin saboda wannan isnadin duk ya sadu ne da iyalin gidan annabi duk iyalin gidan annabi ne kuma gashi wato ba mubhami ba ibhami a ciki wancan isnadin na farko akwai ibhami a ciki saboda akwai anibnin li abi halata kaga ba a faɗi wane ne ba an ce dai dan abu halata ne shi ko abu halata kaga yana da yaya da yawa yana da yaya da yawa shi yasa akwai ibhami kenan ya zama hadisi ne mufhami mufhamin ma fi hirawin lam yusam amma wannan isnadin gashi ba ibhamin duk an faɗi waɗanda suka ruwaito har da nisbarsu gasu kuma duk iyalin gidan annabi ne to قال يتي قال الحسن بن علي حسن بن علي يتي وانا لفظن ذا اكاو نون اسناد اني
سألت خالية عند ابن ابي هالتا
ناتن بي خالي ناتن وما هي فياتا شيني هندو دن ابي هالتا
عن
جلية رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان وسافا
يا كسنتي مي يوان سبانتاوا ni ina kaunar ya sifanta wani abu daga gare ta gare ni a ta'allaku bihi da zan rataye da shi sai halin nawa hindu dan abi halata yace fahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai girma abin girmamawa mai kwarjini fuskarsa na haske kamar hasken wata daren 15 ya yi fitso daga wanda yake murabba'i amma kuma ya fi gajarta daga wanda yake mai tsawo ƙerere manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai girman kai ya kasance mai tajajjen gashi idan gashin kansa ya zamo ta rabe sai ya kyale ta haka a raba ɗin idan ko ba bata rabe da kanta ba fala sai ba zai ba ya raba ta ba ya cewa sai ya raba ta gashin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ƙetare fatar kunnensa in ya cika shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hasken kama mai yalwar goshi mai datsatsen gira girarsa wato a jerar gashin yake ba wanda yake ya taso ya fi wani masu cikakken gashi kuwa bai na huma ba tare da cewa sun haɗe tsakaninsu to mingayar ƙaramin ba tare da cewa sun haɗe ba basu haɗe ba akwai wata jijiya tsakanin girar tasa guda biyu idan manzo sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta motsa sai a ga wannan jijiyar ta tsakanin girarsa ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance madaukakin karan hanci yana manzo sallallahu alaihi wasallam yana da haske da yake daukakar sa a ashamma wanda yake bai lura da shi ba sai ya zace shi ko cewa mai tsawon fuska ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai cikakken gemu ya kasance mai tsananin bakin kwaren ya ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai saukin ku mai santsin kudu kuki ya kasance mai yalwar baki ya kasance mai hasken haƙora mufallajal asnani ya kasance mai wushiriya a haƙoransa mai siririn gashin da ya taho daga kirjinsa zuwa cibiya kai ka ce wuyansa wuyan gunki ne fi safa'il firrati a cikin hasken azurfa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance madaidaicin jiki, madaidaicin halitta wanda yake a cike mai kamamman jiki namansa, wato ba mai taraf-taraf ne, madaidaicin kirjinsa da cikinsa ba inda ya fi ɗagawa daga cikinsu, wanda yake abin daidaita kirjinsa mai nisancin abin da yake tsakanin kafaɗinsa, mai manyan gaɓoɓi, mai hasken inda yake ya bayyana daga jikinsa, abin sada abin da yake tsakanin cibiyarsa da kirjinsa da gashi, yana gudana kamar zane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu gashi a kirjinsa masu wa zalika, in ban da wannan wanda ya tafi daga kirjin zuwa cibiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai gashin zira'ai kafafu, wato hannaye, mai gashin zira'i walmanki bayani da kafadu da madaukakin kirje. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsawon damatsu, mai yalwar tafi, mai santsin tafuka da kafafunsa, madaidaicin gefensa, ko ko cewa ya sa'inal adarafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawon yatsunsa ne, wasa'iral adarafi da sauran magaɓoɓinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai matsakaicin jijiyoyi, ahama saini, ya kasance madankwarin ƙashiyar ƙafa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai shafaffen digadigi, ruwa yana tarewa, yana dakushewa daga saduwa da su. Idan manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya, yana yin tafiya da ciccira, yana yin taki kamar mai gangarowa, yana tafiya fa da sauki. Duk wannan ganin da ake yana tafiya kamar da ciccira, shi da wato a halittarsa da sauki yake tafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yalwar taki idan yana yin tafiya, kai ka ce yana gangarowa ne daga tudu, bakacin da ya waiwaye sai ya waiwaya gaba daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kaskan da ganinsa, dubansa zuwa kasa, shi ya fi tsawo daga dubansa zuwa sama. Mafi yawan duban manzo sallallahu alaihi wasallam da gefen ido, baya kurawa abu ido, yana sa sahabbansa a gabansa, yana kora sahabbansa shi dai daga baya, yana fara wanda ya gama da shi da gaisuwa. Sai na ce da halin nawa Hindu, kasfanta min yanda yake magana. Sai Hindu ya ce da ni, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance masa adin bakan ciki, madawwamin tunani, ba hutu gare shi, koyaushe yana tunanin lamarin al'umma, ba yayin zance ba cikin bukata ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tsawon kawaici, yana buɗe magana, yana cika magana da bakinsa gaba daya, yana yin magana da matattaran magana, matattaran kalmomi, kalmomi masu tara ma'anoni da yawa. To Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta kasance fasalan a rarrabe, la furula fihi, ba siriri a cikinta, ba kuma takaitawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai saukin dabi'a, bai zama mai tsanantawa ba, bai zama kuma abin mai wulakantawa ba, ko kuma shi kansa wato ba abin danganawa ba ne ga haka. Yu'azzimun ni'imata, yana girmama ni'ima ko da ta kankanta, ko da kankanin abu aka yi masa sai ya girmama, ya godiya da yawa akai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zargin wani abu, bai kasance yana zargi ga mai ɗanɗana ba, ba kuma ya yabansa, ba a iya tarasa lokacin da ya fishi idan aka bijira, in aka bijira ga wani abu ga gaskiya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimako ga gaskiyar. Manzon sallallahu alaihi wasallam ba ya yin fishi ga kansa, ba ya taimako gare ta. Lokacin da manzo zai nuni, sai ya nuni da tafinsa gaba daya, ba da yatsa ba. Idan ya yi mamaki yakan jujjuya tafinsa, idan ya yi magana sai ya ringa sadawa da tafin nasa. Rahata hulisura, wato ya sada tafukansa guda biyu, ya ringa ɗaukan yatsan ifhamarsa na hannun dama, babban yatsansa na hannun dama, yana buga tafinsa na hagun. Idan ya yi fushi sai ya kau da kai, ya ɗauke fuska. Idan ya yi farin ciki sai ya runtse ganinsa. Mafi yawan dariyar manzo sallallahu alaihi wasallama a tabassumu murmushi, yana bude baki daga abin da yake kama da kwaye girgije a haske, wato kankara. Hasanu ya ce, wannan sufar da hali na Hindu ya faɗa min sai na ɓoye ta daga Husain ibn Ali zamanin zamani, sannan kuma daga baya na faɗa masa. Sai na sami Husainu ya riga ma ya riga ni zuwa tambayar, ya riga ni tambayar ma Hindu ɗin, ko ya riga ni tambayar mahaifinsa. Ya tambayi mahaifinsa Sayyidina Ali daga siffar shigar manzo sallallahu alaihi wasallama da fitarsa da yanda yake zama da siffofinsa, bai bar komai ba daga gare shi sai da ya faɗa masa. Husainu ya faɗa, na tambayi mahaifina daga siffar shigar manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai mahaifina Sayyidina Ali ya ce, fi zalika, shigar manzo sallallahu alaihi wasallam ga kansa ne abin yin izini gare shi a cikin wannan. Ya kasance idan ya taro zuwa gidansa, ya shiga gidansa, sai ya raba shigar tasa bisa gida uku, juz'i ɗaya gida ɗaya, yanki ɗaya daga ciki ya sanya shi a cikin bautar Allah, yanki ɗaya kuma ya zama hidimar iyalinsa yake, yanki ɗaya kuma kula yake da kansa, sannan kuma wannan yankin da ya sanya gare shi ga kansa sai ya raba shi tsakaninsa da tsakanin mutane. Wannan yana mai da shi ga ammawa ta hanyar wanda suke hassawa. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai ɓoye wani abu daga gare su. Fifita ma'abuta fifiko da yi masa izini, da yi musu izini, ya kasance daga tadarsa a cikin juz'in al'ummar, da kuma rabon wannan juz'in gare su bisa gwargwadon fifikonsu a cikin addini. Akwai wanda bukata ɗaya ce kawai ta kawo shi wajen manzo, akwai wanda bukata biyu ce ta kawo shi wajen manzo, akwai wanda yake ya zo da bukatu da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shagaltuwa da su, yana ɗora su a cikin abin da zai zama sababin gyaransu da kuma sababin gyaran al'umma. Shi ne ya ringa tambaya daga gare su,
lam yambayi lahu,
da kuma ba su labari da abin da yake ya kamata gare su. Yana cewa wanda ya halarta daga cikinku ya isarwa wanda bai halarta ba, wanda baya nan ku isar mun bukatar wanda bai da ikon ya isar mun da bukatarsa. Domin duk wanda ya isar wa sarki bukatar wanda bai da ikon isar da ita, Ubangiji zai tabbatar da kafafunsa ranar alkiyama, ba abinda ake ambato a wajensa sai wannan. Manzo sallallahu alaihi wasallam bai karɓa wata tada daban daga wani in ba wannan ba wadda aka faɗa ɗin, a ce za a kawo magana ta yi da wani ko wani abu ko surutai haka, to ba a mazaunin manzo ba sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗa a cikin hadisin da Sufyan ibn Waki ne ya ruwaito, suna shiga suna masu gangarewa masu nema, suna shiga suna masu nema, ba sa rarraba sai ko daga ƙoshi, kowa ya ɗanɗana ya samu abin da yake so, ya ɗanɗana abin da yake so. Suna fitowa suna masu shiryawa, yana nufin malamai. Nace da shi, wato in ji Sayyidina Husainu ya ce, nace da mahaifin nawa Sayyidina Ali, fa ahbir ni ka bani labari an maharajihi, daga sifar fitowar manzo, kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin fitarsa. Sai mahaifin nawa yace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana taskance harshensa, baya sakin harshensa bai magana sai ko daga abin da yake ya dame su, ya wato akwai kullarsu da shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana kokarin taro hankalinsu, baya watsa su, baya abinda zai watsa su, yana girmama mai girma a cikin dukkan mutane, yana sarauta shi a kansu, yana kiyayar mutane, yana kamewa daga gare su ba tare da cewa ya nade sakin fuskarsa ba daga wani, ba tare da ya nade ɗabi'arsa ba daga wani, yana bibiyar jama'ar sahabbansa, yana tambayar mutane daga halin da mutane suke ciki, yana kyautata abu mai kyau, yana katartar da shi, yana dangana abin da yake mummuna zuwa muni, yana raunana shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance madaidaicin lamari, gaira muhtalifin, ba mai sabani ba, ba la ya gafalu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ko la ya gafulu mahafata an ya gafulu, baya rafkana dan tsoron kada su ma su rafkana, ko dan kada su kosa. Akwai tanadi ga kowane hali wajen manzo sallallahu alaihi wasallama. Manzo sallallahu alaihi wasallam baya takaitawa daga gaskiya ila gairihi, baya ketare gaskiyar izuwa waninsa. Wanda suke jibinta suke zama kusa da manzo sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutane su ne zababbunsu, mafificinsa, mafificin mutanen a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama. A ammuhum nasihata, wanda ya fi su gama wannan nasiha, wanda yake kawo nasiha wanda yake za ta gama, kowa zai amfana da ita, to wannan shine mafificin mutanen a wajen manzo. Mafi girman su daraja a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama wasatan, shine mafi kyawun su a wajen taimakawa da taimakawa. Husainu yace, sai na tambayi mahaifina Sayyidina Ali daga zaman manzo sallallahu alaihi wasallama, mazaunin manzo, me manzo sallallahu alaihi wasallama yake in ya zauna? Sai Sayyidina Ali yace, manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya zama sai ko bisa ambaton Allah, baya miƙewa sai bisa ambaton Allah, in zai zauna da ambaton Allah yake zama, in zai tashi da ambaton Allah yake tashi.
Wala yuwaddinu al-amakina,
baya tanadin mazaunai. Idani ha, yana yin hani daga tanadin mazaunin. Mutum yace shi ga mazauninsa ko yaushe lalle sai nan zai zauna. To Annabi baya haka, kuma yana yin hani daga haka. In ya sadu da mutane yakan zauna inda mazaunin ya tike da shi, yana umarni da haka, yana ba dukkan abokan zamansa kowanne a cikin su rabansa. Hatta la yahsiba jalisuhu, har abokin zamansa baya zato anna ahadan cewa daya akramu alaihi, ya fi girma wajen manzo sallallahu alaihi wasallama minhu, daga gare shi kowa gani yake shi ne ya fi girma wajen manzo, saboda yanda yake kula da kowanne daga cikinsu. Wanda ya zauna da manzo sallallahu alaihi wasallama, ko ko ya tsaya da manzo sallallahu alaihi wasallam don wata bukata, manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya jure masa kai ya zama shi ne ya bar shi, sai ya zama shi ne ya juya daga manzo sallallahu alaihi wasallam, amma ba manzo ba ne zai tashi ya bar shi. Wanda ya tambaye shi wata bukata ba zai mai da shi ba, sai ko da ita ko da abin da yake ya sauƙaƙa daga magana. Haƙiƙa shimfiɗawarsa da ɗabi'o'insa ta sun yalwaci mutane, ya zama mahaifi gare su, ya zama kamar uba gare su.